A yayin ziyarar da mataimakin sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai da ba da agajin gaugawa Mark Lowcock ya kai a sansanin Ngagam da ke a tazarar kilomita 40 a gabacin Difa a ƙarshen mako, ‘yan gudun hijirar suka nuna kosawa da mawuyacin halin da suke ciki. Malama Zara Mustafa ta garin Malam Fatori mai shekaru 38 da haihuwa da ‘ya’ya 7 ta gaya wa abokin aikinmu na sashen Faransanci Abdulrazak Idrisa cewa abincin da za su ci ya zama shidali a yau. Ga zaman kashe wando da ke damun su.
Masalan yanzu gashi da yaran mu mun zauna, ba mu da abinci sosai. Ba mu da riga mai kyau a yaran mu da mu musa, kuma ba mu da abin shana'an da mu yi mu samu a ciki. Mu sha mu ci. Ga masalan inwa da yaran mu ba wajen da mu je mu nemo, ba mu da kasuwa, ba mu da wani shana'an da za mu yi mu samu a ciki.
Shekaru 2 kenan da Malama Fanta Ari yar shekaru 55 da haihuwa ta gudo daga garin Barwa tare da ‘ya’yanta 4 da jikoki 6 a sakamakon tashin hankalin Boko Haram. A cewar ta, zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a sansanin Ngagam ya sa wani zubin dole suke kwana a daji. Halin da ake ciki a yau, ba abincin da za su ci, ga fama da rashin lafiya. Ba kuma kuɗin sayan magani.
Duno tayen da yau kam don dim duno jere ki lotari mara da yani awo dono awo gonin bitari da yi da ma ba.
Yanzu dai damuwar ‘yan gudun hijira shine a mayar da su garuruwansu na asali, in ji su.
Abin Allah ya yi mana sauki, kawai a maida mu garinmu, shi ne muke so abu. In mun samu garinmu duk ya fi ya yi abin da muna so. So mun san abin da za mu yi mu samu a garinmu din. Kafin mun fita wannan duka gashi nan ba mu da komai, ba mu da sana'a komai kuma.
Bayan da ya tantauna da ‘yan gudun hijira, mataimakin sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock ya ɗauki alƙawarin isar da saƙo da zaran ya koma ofis, ta yadda za a gaggauta aike masu da tallafin da ya dace.
So I want to tell the story of these people, and I say to everybody who's watching this, if you are not moved by this, you need to come and listen to these people and hear their story too.
Garuruwa sama da 200 da ke gabar kogin Kumadugu, rikicin Boko Haram ya tilastawa mazaunan su ficewa ba shiri, abinda ya raba su da ayyukan kamun kifi da noman da suka dogara a kansu. Saboda haka ya zama wajibi a samarwa matasan wannan yanki aikin yi ta yadda za a kare su daga tarkon ‘yan ta’adda, in ji ministan ayyukan jin kai na Nijar Alhaji Lawan Magaji.
Les exactions de Boko Haram parfois c'est même les enfants du village qui viennent pour faire des exactions sur leurs propres parents.
Bayan yankin Difa tawagarta, jami'an Majalisar Dinkin Duniya a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakarda Mark Lowcock ta nufi Najeriya a jiya Litinin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.